More music at HouseOfSongs.com.
Duniya labari, na san ni ba wane mai rauni. mashararin ciko alsaniya
dani ya labari
kokoki na kusasa bizaniya
dani ya labari
masoya na albarne da kutare
More music at HouseOfSongs.com.